Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mita 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za iya kama mu ta gidajen radio masu zaman kansu, Radio Amfani, Sarauniya, Fara'a, Nomad FM, Dalal FM. Sai niya kuma a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 Zangon FM a birnin Yamai. Sai kuma a Radio Alpha Radio dake Kumasi a kasar Ghana. Za kuma iya kama mu a duk lokacin da aka so hakan a sashen mu na internet a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Masauraro assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokaci. Yau talata 30 ga watan Oktoba na shekarar 2018. Yusuf Aliyu Harandane tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington, gundumar Columbia ke farin cikin gabatar muku da shirin. Da farko, Mahmud ba mu kanin labarai.
To Yusuf, yayin da shugaba Trump ke shirin kai ziyarar jaje a birnin Pittsburgh da aka harbe wasu Yahudawa 11 har lahira, wasu shugabannin Yahudawan na cewa ba sa buƙatar jajen har sai ya dauki wani mataki. Za ku ji wani mataki ne. Ana ci gaba da ayyukan kokarin gano gangajjakin jirgin Indonesia da ya fada cikin teku ya halaka daukacin fasinjojin da ke cikin sa. Sannan zamu leƙa Turkiya, inda za ku ji sabon kiran da hukumomin kasar ke yi kan kisan da aka yi wa dan jaridan nan, wato Jamal Khashoggi.
Kanin labaran kenan kuka saurara. A cikin shirye-shiryen namu na yau, muna dauke da rahoto dangane da ziyarar da shugaba Muhammadu Buhari ya kai jihar Kaduna.
Ya zauna ya yi jajiya wajen ya kuma ya zama da mutane a samu kaman a yi hira da su a ji matsalolinsu. Wannan da ya fi dacewa da zai zauna kawai a Kaduna.
A jamhuriyar Nijar kuwa babban rashi aka yi na wata 'yar jarida ta farko, Maryama Keita, wadda Allah ya warasuwa jiya. Al'ummar kasar na bayyanar da ra'ayinsu dangane da rawar da ta taka a kasar.
Kuma abin koyi ne musu 'yan umu mata, ba ɓoye ake bayan biro ba ko gida ana ta a wani jihar wani menene maran ba runta da sha. Ita ce jihar Kamma, ita yaƙi ta tun fa lokacin independence fa ita ce mace ta fara ta jarida.
Daga bisani kuma za ku ji sauran rahotanni da muke da su. Bayan nan kuma Mustafa Nasiru Batsari zai shigo muna da shirin shi na noma tushen arziki. Amma duk kafin nan sai a gyara zama don jin halin da duniyar ta wuni.
To jama'a assalamu alaikum. A yau talata, shugaban Amurka Donald Trump da uwar gidansa Melania za su kai ziyarar jaje ga iyalan mutane 11 da aka kashe a makon da ya gabata a wani wurin ibadar Yahudawa a birnin Pittsburgh da ke jihar Pennsylvania. Sai dai wasu shugabannin Yahudawa na yin kira ga shugaban da ya dakatar da ziyarar tashi har sai ya yi watsi da ƙidarsa ta fifita fararen fata. A jiya Litinin, fadar gwamnatin Amurka ta White House ta sanar da ziyarar, inda ta bayyana cewa shugaba Trump da mai ɗakinsa za su je birnin na Pittsburgh mai ɗimbin tarihi domin nuna goyon baya ga Amurkawa tare da jajintawa al'ummar yankin da abin ya shafa. Wannan ziyarar ta Trump na zuwa ne a daidai lokacin da mambobin wurin ibadar da aka kai harin, wanda ake kira Tree of Life Synagogue, suke gudanar da jana'izar farko ga mamatan da aka kashe a harin na ranar Asabar, ciki har da David Rosenthal mai shekaru 54 da dan uwansa Cecil mai shekaru 59. A wata hira da yi da gidan talabijin na CNN, magajin garin birnin na Pittsburgh Bill Peduto ya baiwa shugaba Trump shawara da ya dage ziyarar tasa, domin a cewar shi ziyarar za ta ƙara ɗora nauyi akan 'yan sanda da sauran jami'an tsaro, waɗanda yanzu hankulansu suka karkata wajen samar da tsaro a wurin taron jana'izar da ake yi. Da yawa ma daga cikin mambobin wurin ibadar irin su Gail Goldman sun nemi Trump da ya dakatar da wannan ziyara ta shi.
When you speak language of hate as a leader, you give permission to all people to say it's okay.
Yace idan kana fita kalamai na kiyayya a matsayinka na shugaba, kana ba mabiyanka umarnin su ce lalle abin da kake yi daidai ne kuma su tafiyar da mutane a haka, amma ni amsata anan ita ce kuskure ne. Shugabannin wata kungiya mai fafutukar ganin cigaban Yahudawa su ma sun nemi shugaba Trump da ya dakatar da ziyarar. Amma limamin wurin ibadan na Tree of Life Jeffrey Myers ya ce suna lalemar habin da zuwan shugaba Trump birnin na Pittsburgh. A yau Talata, ma'aikatan ceto a Indonesia sun ci gaba da ayyukan gano garawakin fasinjoji da ma'aikatan jirgin Lion Air da ake tsammanin sun mutu. Bayan da jirgin ya afka cikin teku mintuna kaɗan da tashin sa daga filin jirage na Jakarta da safiyar jiya Litinin. A daren jiya jami'ai sun ce an kai sassan jikin mutane asibiti cikin wasu jakankunan gawa 24 domin a tantance su. Sannan an gano ɗaruruwan kayayyaki mallakar fasinjojin a sashen da jirgin ya faɗi, waɗanda suka haɗa da littattafai, karamar jakar adana kuɗi, jakankuna, wayoyin salula da sauransu. Daga cikin fasinjojin da suka mutu har da yaro karami da kuma wasu jarirai biyu. Akalla gwanayen ninkaya 40 aka tura ƙarƙashin ruwa domin neman ragowar jirgin na Lion Air, wanda ya ɓace daga na'urar da ke bibiyar jirage mintuna 13 da tashinsa.
Kita menggunakan alat yang namanya multi beam echo sounder ya, untuk melihat apakah ada objek di bawah, karena kita berharap body pesawat.
Shugaban da ke jagorantar binciken kenan Muhammad Saugi yake cewa muna amfani da wata na'ura mai hasken gaske domin neman duk wani abu da ke karkashin ruwa. Muna kuma fatan zamu gano inda ainihin gangar jikin jirgin take. An dai yi tunanin wannan bangaren jirgi na can zurfin mita 30 zuwa 35 karkashin ruwa a cikin tekun na Java. Hukumomi sun ce gabanin hadarin matukin jirgin ya nemi da ya koma filin tashin jiragen da ya taso. Wannan hadari shine na farko da ya taba rutsawa da irin wannan jirgi kirar Boeing 737 Max 8 wanda aka inganta shi ake kuma tururuwar sayan shi. Jami'an tsaro a Amurka sun ce Cesar Sayoc, mutumin da ake zargi da aikawa da sakonnin bamamai ga 'yan jam'iyyar Democrat ciki har da tsohon shugaba Barack Obama da kuma wasu masu sukar shugaba Trump, yana da jerin sunayen mutane sama da 100 da ya shirya zai aika wa kunshin sakon na bam. Kafofin yaɗa labaran Amurka sun ce hukumomi sun yi amanna Sayoc yana bin jerin sunayen ne ɗaya bayan ɗaya, abinda gidajen talabijin na NBC ya rawaito cewa sunayen hadda na 'yan jarida da masu nishadantarwa.
A gaida Mahmud Lalo, labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington, gundumar Columbia. To a bangaren labarai, a bangaren rahotanni kuma, ina muna dauke da rahoto wanda shugaban kasa Muhammadu Buhari ya ziyarci birnin Kaduna, inda ya jajanta wa al'ummomi da rikice-rikicen addini da kabilanci ya afkawa a makon da ya gabata. Nasiru Birnin Yaro ya hada muna wannan rahoto dangane da wannan ziyara ta shugaban kasa.
A yau Talata, mai girma shugaban kasar Najeriya Muhammadu Buhari ya kawo ziyarar jajantawa al'ummar jihar Kaduna bisa tashin-tashin da ya afku tun makon jiya, al'amarin da ya yi sanadin salwantar rayuka da dukiyoyi da dama, ciki har da basarakin Adara Agwam Adara Dr. Maiwada Galadima, wanda masu garkuwa da mutane domin karɓar kuɗin fansa suka kashe. A jawabinsa da ya yi cikin Turanci, gwamnan jihar Kaduna Malam Nasiru El-Rufa'i ya yi maraba da shugaba Buhari da kuma 'yan tawagarsa, inda ya taɓo abubuwa da dama da suka shafi zamantakewa tsakanin al-Musulmi da Krista a jihar Kaduna, ya kuma bada tabbaci ga jama'a na tsare lafiyarsu da kuma dukiyoyinsu.
The Kaduna State Government will continue to rely on the security assets and goodwill of the federal government. We have relaxed the curfew across the state, allowing free movement in daytime. We look forward to lifting the nighttime curfew as soon as the security assessment in
the case that it is prudent to do so. Governor Nasir El-Rufai ya gode wa shugaba Buhari da shi da 'yan tawagarsa bisa zuwa jajantawa da kuma taziya da suka yi wa al'ummar jihar Kaduna. A jawabin da ya yi cikin harshen Turanci, shugaba Buhari ya ce,
I wish to begin by expressing my profound sadness at the loss of life and properties that have occurred
Shugaba Buhari a jawabin da ya yi cikin harshen Turanci ya ce zai fara da nuna bakin cikinsa ne da kuma jaje da kuma ta'aziyya kan tashin-tashinan akan tashin-tashin hankula suka faru tun daga ranar 18 ga wannan wata da kuma wasu tashin-tashin hankali da ya biyo baya da ya jawo rasa rayuka dama. Wannan a cewar shugaba Buhari ba abin amincewa ba ne. Shugaban ya ci gaba da cewa yana miƙa ta'aziyarsa da daukacin jama'ar jihar Kaduna a masarautar Adara bisa rasuwar Agwam Adara Dr. Maida Bature.
And the people of Kaduna State.
Shugaba Buhari ya jinjinawa gwamnan jihar Kaduna Malam Nasiru El-Rufai bisa matakan gaggawa da gwamnati ta dauka wajen kwantar da tarzomar domin kaucewa rasa rayuka da dama. Ya kuma shaidawa jama'ar taron cewa gwamnatin tarayya ta bada umarnin a samar da isassun jami'an tsaro domin taimakawa a dawo da dawwamman zaman lafiya a garin Kaduna da kewaye. Yayin da al'ummar jihar Kaduna da dama suke ganin abinda shugaba Buhari ya yi musu daɗi, shi kuwa Dr. John Dan Fulani, ɗaya daga cikin al'ummar masarautar Agwam Adara, ya nuni da cewa ya kamata da shugaba Buhari ya zarce zuwa kudancin Kaduna, musamman masarautar da aka rasa shugaban, musamman a masarautar Adaran da aka rasa sarki mai daraja ta ɗaya, domin yin masu jaje ba wai ya tsaya a garin Kaduna ba kamar yadda ya ce.
Abin da muke cewa mun ga ya dace ya je can shi ne, kagan ba wannan shi ne abin da ta faru kwaya ɗaya kaɗai ba. Shekaru biyu da suka wuce akwai yawan hare-haren da ake kai ma ƙauyuka a ta kudancin Kaduna. Lokacin da hare-haren nan suke kai bai ce komai ba, bai ce ba. Bayan haka akwai kuma kisa kuma sace-sace. Muna gani abin da ya kamata har ya kai wannan shi ne sarki na biyu, mu muna gani ya kamata da ya je can kudancin Kaduna ne ya zauna ya yi jajiya wajen ya kuma ya zama da mutane a samu kaman a yi hira da su a ji matsalolinsu. Wannan da ya fi dacewa da zai zauna kawai a Kaduna. Gaskiya tashin hankali ba abin da ya kamata a ce wani zai ji daɗi shi bane, kuma a ce wani zai so ba. Duka addinai nan biyu suna kuduba da cewa a yi zaman lafiya da makwabta, a yi zaman lafiya da dubbin adama. Ina roƙo ga mazauna jihar Kaduna a yi kokari a yi zaman lafiya, a san cewa mu yan uwan juna ne. In babu zaman lafiya babu ci gaba, babu kuma duk abin da za a yi na fahimta.
Garin Kaduna dai ya cika makil biyo bayan zuwan mai girma shugaban ƙasa ziyara domin yi wa al'ummar jihar Kaduna ta'aziyya da kuma jaje akan wannan al'amari da ya faru a jihar. Nasiru Yakubu Benyero, Muryar Amurka a Kaduna, Najeriya.
To a gaida Nasiru Yakubu birnin Yaro. Har ila yau dai muna jamhuriyar ta Najeriya. Kasancewar ƙasar Najeriya ita ce ƙasa mafi ƙarfin tattalin arziki a nahiyar Afirka. Hakan yasa ƙasashen duniya ke ƙoƙarin ganin sun samu kyakkyawar dangantaka da ƙasar. Gwamna General ta ƙasar Canada, Julie Payet, ta ziyarci ƙasar inda ta samu ganawa da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari don tattaunawa da zaƙulo hanyoyi da suka kamata a bi don ƙarfafa dangantaka a ƙasar. Hassan Maina Kaina ya haɗa mana wannan rahoton.
Jim kaɗan bayan ta gana da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari, gwamna janar ta ƙasar Canada, uwar gida Julie Payet, ta kuma yi wa manema labarai ƙarin bayani, inda ta taɓa wasu abubuwa da ƙasashen biyu za su fi mai da hankali a kai.
More essential and important than ever that we collaborate to make sure that we leave this planet.
Abu ne mai matuƙar muhimmancin gaske mu haɗa hannu domin tabbatar da mun yi abin da ya kamata don tabbatar da amfanin kanmu da kuma amfanin al'ummarmu ta gaba. Gudunmuwarmu na son marawa a raunana, musamman mata da ƙananan yara. Wannan wani abu ne da ke cikin zukatan mutan Canada. Muna kuma aiki tare don ƙarfafa tunkarar ɓarkewar cututtuka kana mu inganta kiwon lafiya a matakin farko. Matsalar tsaro a Najeriya wani abu ne da ya sha kan baki ɗayan wannan yanki, kuma mu a ƙasar Canada muna shauƙin haɗa kai da ma yin aiki tare da Najeriya don taimakawa. A baya bayanin dai, shugabanni da manyan jami'an diflomasiyar nahiyoyin Turai da Amurka na takara kaina zuwa ziyara Najeriya, al'amarin da ke janyo mabambantan ra'ayoyi tsakanin ƙwararru. Ambassador Suleiman Dahiru tsohon jakadan Najeriya ne a ƙasashen Sudan da Pakistan.
Canada tana cikin wannan ƙasashe bakwai da suka ci fi kowace ƙasa cin gaba, da ita Canada da America da Germany da England da France. In suka ce za su taimaka wa Najeriya, suna da halin taimakon da za su.
A nasa bangaren, Sanatan Shehu Sani, na ganin kokuwar siyasa da kuma neman tasiri a Afrika tsakanin Turai da China. Shike haddasa wannan rububi na Afrika.
A bangaren tattalin arziki, duka alƙawuran da suke kai har yanzu nan babu guda ɗaya da za ka iya cewa ga an aiwatar da shi. Saboda haka ni a gani na mafi yawancin zuwan nan suna yi ne don saboda kawai nunawa cewa ga sun zo Afrika, kuma mafi yawancin abubuwan da suke faɗi ba cikawa suke ba. A sukan dai zo kawai su yaudare mu ne, kuma musamman ma dalilin zuwansu saboda ganin cewa ƙasar China ta shigo lafiyar Afrika tana hudɗan yakadanci da na tattalin arziki na cigaban ƙasa na da ƙasashe da yawa.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Hassan Maina Kaina. A jamhuriyar Nijar kuwa babban makoki da ake yi a kasar na babban rashin wata 'yar jarida ta farko a kasar da Allah ya marasuwa jiya, Maryama Kaita. Sulaimin Muni Barma ya hada mana rahoto dangane da haka.
Rasuwar Maryama Kaita wani al'amari ne da ya matukar girgiza jama'a, musamman ma'aikatan watsa labarai, kasancewarta mace ta farko 'yar jarida a nan Nijar, aikin da ya bata damar gudanar da ayyukan wayar da kan jama'a akan maganar inganta rayuwar mata da yara a karkara. Shugaban kungiyar APAC ta matan Afirka da ke aikin sadarwa, Hajiya Amina Nyandu, ta nuna kaduwa akan wannan babban rashi.
Ni da kaina a matsayin shugaban kungiyar ga na rasa uwa, ta sha bani gargadi akan aikin jarida, ta sha gwada mana yanda ake zama da mutane, yanda ake zama da shugabannin ɗan jarida sun rasa mama tunda macen ga kuzarin aiki. Babbar shi ne, baccin ciki ne gare mu, dole mu sa mata addu'a, Allah ya shikanta, Allah ya rahamshe ta, shi dai muke fata.
A shekarar 2003 Maryama Kaita ta dare kujerar shugabancin hukumar sadarwa ta CSA har izuwa shekarar 2007. A cewar shugaban hukumar ta CSA na yanzu Dr. Kabiru Sani, dabi'un margayyar abun koyi ne ga kowa.
Mace ce amma ta gwada maza, mace tana iyawa. Kuma abun koyi ne bisa 'yan umu mata. Ba oya ake bayan biro ba ko gida ana ta a wani jihar wani menene. Mana ba mun ta da jihar. Ita ce jihar Kamma. Ita yaki ce tun fa lokacin independence fa. Ita ce mace ta fara ta jarida. To ai ko ka gani ita ta zama babban tarihi. Gwarzuwa ce kuma Allah rahmshe ta, Allah sa kwanciya hutawa.
Jajircewa akan maganar mutunta 'yancin mata yasa daukacin matan Nijar suka damƙawa wannan tsohuwar 'yar jarida ragamar gamayyar kungiyoyin mata ta Kongafen a jajibirin tsundumar jamhuriyar Nijar cikin tafarkin demokaradiyya.
Akan harkar mata dai mu ba mu taba girka aiki banda ita. Kullum tana tare da mu, tana nan tana ba mu horo, tana nan tana ba da gargadinta. Bata taba randa ma za a kai ta wajen magani, rannan ma sai da nayi magana da ita. An tukata ita ba da gargadi, ta ce mu ci gaba da aiki kan mu ja da baya, tunda mata da maza duka suna da inci su kan mu kasarsu.
A yar kimanin shekaru 72 da haihuwa, Maryama Kaita ta shafe watanni kwance a babbar asibitin Yamai kafin daga bisani a fice da ita zuwa wani asibitin Istanbul ta kasar Turkiya, inda rai ya yi halinsa a jiya Litinin 29 ga watan Oktoba. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
To a gaida Sule Mumuni Barma. Masu sauraro har yanzu dai kuna sauraron sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington, gundumar Columbia. Yanzu agogo muna cewa karfe 11:19 na safe. Ga shirinmu na gaba.
Masu saurare, assalamu alaikum. Barkamu da sake saduwa a wani sabon shirin noma tushen arziki wanda ni Mustapha Nasiru Batsari zan gabatar. A cikin shirin za ku ji ƙarashin hirar Hassan Umaru Tambuwal da Bahaushen arewacin Najeriya da ya zama hamshakin manomi a can yankin Yarabawa da ke kudu maso yammacin Najeriya.
Kutun tashin zamani ba mu samu.
Kun taba nema?
Mun taba nema don har muna da kungiya, komai aka kungiya mu yi mata amma dai ba mu samu.
Sannan daga bisani ku ji yadda kungiyoyin manoma da makiyaya na kasashen Afirka ta Yamma suka gudanar da wani taro a Abuja.
Shi wannan taro ma'anar shi bisa tahiyar dabbobi cikin kasa wajen neman abinci da ruwa, shi da horon shi da ingilishi ake ce ma transhumance.
A biyo mu sannan a hankali domin jin cikakken shirin. To madalla, a cikin makon jiya ne muka fara kawo maku hirar wakilin sashen Hausa na muryar Amurka Hassan Umaru Tambuwal da Sarkin Fawa Zaki, wani Bahaushen arewacin Najeriya da ya rungumi aikin noma a can kasar Ibadan da ke kudu maso yammacin Najeriya. A yau dai za ku ji irin matsalolin da yace suna fuskanta a ciki har da na rashin samun takin zamani.
Kutun takin zamani ba mu samu.
Kun taba nema?
Mun taba nema don har muna da kungiya, komai aka kungiya mu yi mata amma dai ba mu samu ba.
Wani irin taki kake amfani da shi wajen noma waɗannan abubuwa ko kuma ababe?
Na gargajiya ne ka sa, nika sa mota tana kamin gona ana wacewa.
Kuma yana yi shi.
Kwarai kwarai.
To ina kake samun takin gargajiya?
Gashi na kasa shanu na Ibadan, zuwa dai ka kaka diba irin mu da mun zo ba mu tsara komai, mota dai muka sa ta juya, level su ta diba ana kaiwa daji kyauta.
Ba sai kun sai takin gargajiya ba?
Ba mu saya. Mu diba bakin abin da ya ka fi taki na.
To a wajen noma yaya batun fama da kwari?
Gaskiya akwai kwari kuma akwai magani inda kana da kuɗi na gwamnati da ya baye mu, amma muna zuwa kamfani mu sauwali.
To yanzu bari mu je can birnin tarayyar Najeriya Abuja, inda a kwanakin baya kungiyoyin manoma da makiyaya na kasashen Afirka ta Yamma suka gudanar da wani babban taro. Akan haka ne daga bisani Nasiru Adamu Alhikaya ya ji ta bakin ɗaya daga cikin shugabannin kungiyoyin da ya halarci taron daga kasar jamhuriyar Nijar.
To sunana Dr. Sani Abdu, ni ina cikin wata kungiya ta manoma da makiyaya wadda ke aiki a kasashen Afirka ta Yamma wadda ake ce ma Rupa. Wannan taro da nazo da sunan wannan kungiyar nazo, shi wannan taro ma'anar shi bisa tahiyar dabbobi cikin kasa wajen neman abinci da ruwa, shi da horon shi da ingilishi ake ce ma transhumance, kuma da matsalolin da ita wannan transhumance kin take kawowa da kuma amfanin da wannan transhumance kin take kawowa. Don shi ne ya kawo ni a nan Nigeria.
Wato dama an riga an tattauna a babban taro na kungiyar tarayya ta tattalin arziki ta Afirka ta Yamma ECOWAS COSI da yawo kan wannan lamari kafin waɗannan kungiyoyin naku su zo su yi wannan taron. Shin wace matsaya kuka cimma kan yawo da dabbobi da ake wannan transhumance din da kake magana a wajen wannan taro?
To abinda aka tsaida, wato an gano wannan tahiyar ta dabbobi cikin ƙasa tana da matsala, tana kawo hargitsi da yawa, amma sai taro ya ce to ba duka kowane hargitsi ba wanda ke cikin ƙasa yake da alaƙa da wannan tahiya ta shanu wajen neman abinci da ruwa cikin ƙasa. Akwai wa'ansu wanda suke laɓewa bayan sabala don su halbi barewa, don wa'ansu sai su gani akwai makiyaya sun zo a waje, sai su tada husuma saboda suna da wata manuwa ta ɓoye wadda yake ko ta siyasa ce ko ko ta shugabanci ce ko wani abu dai can daban. To shine muka ce wannan a rarraba ɗan dima da ɗan kabewa. Na biyu muka ce mu mun yarda a ce wannan tahiya ta dabbobi cikin ƙasa neman ruwa da abinci, a kawo mata wata husa'a ta daban wadda za ta ɗauka maimakinta. Amma lokaci bai yi ba, lokaci bai yi ba na ai wannan abu, saboda inda aka ce kasashenmu na Afirka ta Yamma wanda suke cikin kungiyar tattalin arziki na kasashen Afirka ta Yamma sun yi abin da aka ce a yi yau da shekara 20-30 amma 50 da suka wuce don bunƙasa kiwo a cikin kasashenmu. Da yau wannan matsala ba haka za mu ganin ta ba, amma sai aka maida kiwo aka maida shi kamar saniyar wari. Sai akwai ma lokacin da sai shekara ta zo ta wuce fannin kiwo gwamnatocin ba su zuba komi. Fito wannan rashin zuba wani abin na tattalin arzikin shi ne ya kawo taɓarɓarewa ta wurin kiwo da wurin mashayarwa ta shanu da kuma hanya wanda ake cema birtali na shanu. suka koma gonakai suka koma gidaje
ka fahimu ni sa duka Sani Abdu menene wannan abun da kungiyar ECOWAS din ko kuma wani abu aka cimma dadin da kuka ce da an bi da ba samu wannan matsalar ba
to abinda aka ce yanzu nan gaba a mai da hankali wajen gyara kiyo adiba dabor da halin menene yasa ba a sa kudi ba na biyu in an ga wannan a sa kudi dan bunƙasa na uku a sa kiyo a neman mishi hanya ta wanda zai zama abu na zamani wannan shine aka cimma babban matsaya
gaisuwa ta musamman ga Mustafa Nasiru Batsari yanzu kuma ga kaɗan daga cikin sakonnin da kuke aiko muna ta hanyar email
ko a yau ya
sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC da Hassan Umaru Tambuwal da ma Nasura Adamu Alhikaya
to masu saurare muna godiya da wannan sako da kuke aiko muna yanzu kuma Nasiru Batsari muna godiya gare ka sai sau siku da kuke aiko muna ta hanyar sakonmu na email
sakonmu na farko a yau ya fito ne daga Bashir Muktar Yusuf Zaria inda yake cewa gwamnatin Rufai muna tare da kai 100% in dai matasan garin Gonin Gora ba su daina wannan mugun dabi'a na tare matafiya ba to ka dauki mataki da ya dace sakonmu na gaba ya fito ne daga Hamza Galadima birnin Kebbi shugaban kungiyar muryar talakawa na jihar Kebbi muna kira ga al'ummar jihar Kebbi da cewa yanzu lokaci yayi da ya kamata mu tashi tsaye domin mu yi wa kanmu kiyamul laili a zabe mai zuwa idan Allah ya kai mu ganin cewa akwai ƴan siyasa da yawa da suka fito neman shugabanci a kujeru daban-daban saboda haka ya kamata mu tsaya domin mu zaben mu kanmu shugabanni na gari masu son talakawa kuma masu son ci gaba jihar mu da kasar mu baki daya da fatan Allah yayi mana zabi na gari amin sako na gaba ya fito ne daga Murtala Ibrahim Zangon Daura assalamu alaikum VOA Hausa ina kira zuwa ga al'ummar jihar Katsina da su bijire wa amsar kananan jam'iyyu domin an kirkiro su ne da nufin kunyata jihar shugaban kasa sai kuma sako daga Asma'u matar Bashir Kansala assalamu alaikum ma'aikatan VOA Hausa ku gaya wa al'ummar jihar Kaduna dake arewacin Najeriya cewa ya kamata su yi wa kansu fada su kai zuciya nesa su zauna lafiya da juna domin sun sani cewa babu abin da ya kai zaman lafiya dadi a fadin duniya sai kuma sako daga Bashir Kansala a gaskiya ya kamata gwamnatin tarayyar Najeriya ta gudanar da bincike akan kisan da sojojin kasar suka yi wa ƴan Shi'a a anguwar Marraba dake kusa da Abuja domin ita fitina in an san farkonta ba a san ƙarshen ta ba Allah ya ƙara kamu na zaman lafiya amin sakonmu na ƙarshe ya fito ne daga Sani mai lange-lange Yalwa assalamu alaikum VOA Hausa dan Allah ku bamu dama domin yitar da jam'iyyin jinyar nan ɗan ƙasar Jamus da aka yi zargi da kashe ɗaruruwan marasa lafiya da fatan za a yi masa hukunci yanda ya kamata
to a gaida Hadiza Kyari da wasiƙun masu sauraronmu yanzu kuma ga shirinmu na gaba labarai amma wannan karan a takaice
To Yusuf a yau Talata shugaban Turkiya Recep Tayyip Erdogan yayi kira ga Saudiya da ta bayyana sunan wanda ya bada umarnin kashe dan jaridar kasar Jamal Khashoggi a ofishin jakadancin Saudiya dake Istanbul. Yayin da ke ganawa da manema labarai a majalisar dokokin kasar Erdogan ya nuna cewa kamata yayi a gaggauta bincike kan batun kisan Khashoggi yana mai cewa babu hurumin yin tafiyar hawainiya a wannan lamari. Yanzu kasar ta Turkiya na neman a mika mata wasu mutane 18 ɗan kasar ta Saudiya da ake zargi da hannu a kisan waɗanda yanzu haka suke tsare. Turkiya har ila yau na neman taimakon Saudiya wajen gano gawar ɗan jaridar wacce har yanzu ba a san inda take ba. Shi dai Khashoggi ɗan jarida ne dake gudun hijira wanda kuma yake yawan rubutu a jaridar Washington Post inda yakan soki Yarima Muhammad bin Salman mai jiran gado. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce yana so ya soke tsarin nan da ke baiwa ƴaƴan da baki suka haifa a ƙasar damar zama ƴan ƙasa.
To ma sauraro iyakacin abin da zamu iya kawo muku kenan a yanzu sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu zuwa anjima za ku ji mu dauke da wani sabon shirin a yau zamu so ku bugo don ku bayyana mana ra'ayoyinku dangane da waitar tashe-tashen hankula da ake samu a Najeriya da kuma hanyoyi da suka kamata a bi don a magance wannan matsalar yanzu kuma a madadin abokin aiki na Mahmud Lalo da ya taya ni gabatar da shirin sai kuma babban wanda ya hada shirin kuma ya gabatar Dan Brown da kuma injiniyan mu na yau Rob McLean ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke cewa ku huta lafiya sai a saurari shirin yau da gobe yau da gobe muryar Amerika na kiran kuma